A dai farkon wannan mako ne Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta bayyana cewa babu wani cigaba da ake samu dangane da yaki da Boko Haram duba da abinda ta kira la'akari da abubuwan da suka faru a ƴan makonnin nan. Majalisar Tarayyar Turai ta ce yankan rago da mayakan Boko Haram suka yi wa wasu mutane 11 da suke garkuwa da su a jihar Borno da ma wani harin kwantan bauna da mayakan na Boko Haram suka kai wa babban komandan rundunar yaki da Boko Haram din da ma karin harahare a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Duka alamu ne da ke kara nuna tabarbarewar tsaro a Najeriya. Amma cikin wani abu mai kama da martani, babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ya jaddada cewa sojin Najeriya suna samun nasara a yakin da suke yi da mayakan na Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da maso yankunan kasar da suke aikin samar da tsaro. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya ambato babban Hafsan sojin Najeriya na cewa headquarter sojin kasar na nuni da irin shauki da kazar-kazar din dakarun kasar na hobbasan ganin an kawo karshen ƴan Boko Haram din da kuma irin gaggarumin nasarar da ake samu na gamawa da wasu daga cikin komandojin su da makama su da kuma kubutar da hacca waɗanda aka yi garkuwa da su. Duka na nuni da cewar lalle ana samun nasara a wannan yaki. Farfesa Muhammad Tukur Baba wani masanin tsaro ne a Najeriya.
Wannan taken bakin ba wani abin mamaki bane. Su jami'an tsaron mu kullun suna gaya mana ana samun nasara, ana samun nasara. To amma irin waɗannan abin nan baraka da ake samu a ce ƴan Boko Haram sun zo sun kawo hari sun kashe kaza baya nuna alaman cewa ana samun nasara. Shin nisa har yanzu kusan shekara 10 na shekara na 11 an kasa a mulkushe wannan tawaye na ɗaya kenan. Na biyu kuma abinda nake so ka lura ita a kullun gwamnati na ta ra'ayin kullun tana ce a'a ba a kaza wato gwamnati yadda muka santa ba na Najeriya kawai bane. Gwamnati ba ta so ta fito fili ta nuna gazawanta.
Amma Professor Headquarter Rundunar Sojan Najeriya ta ce waɗannan ma bayanan da ake cewa an kashe 7 na an kashe 10 can da yawansu ba gaskiya bane.
Haka sai kudin soja ta ce mun yarda. To amma me gaskiyan abin me yasa ake kawo hare-haren nan?
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.